الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين من روق الله سبحانه وتعالى يقرب أمانا كل صلاة أصباد مكين زو سني أمانا إتعجك الميزان كاوة أيكم اللهم آمين safiyar wannan juma'a da muka shiga a yau Allah ya sada mu da dukkan alkhairin da yake cikin yini da kare mu daga dukkan sharrin da yake ciki Allahumma amin da dan Allah subhanahu wataala za mu tashi a shafi na 232 kan hukunce rusa masallaci da gina sabo ko rusa masallaci a dada a kaurar da shi a gina wani can gefe saboda nan din wataƙila akwai zaizayen ƙasa da matsala da wajen ruwa yana yawan taruwa a wajen so gina rusa masallaci da gina shi ya kasu kashi uku rusa shi daga inda da yake a matsa can a gina shi rusa shi a inda yake a sake sabunta wani sabon irin na zamani shi ya dace a yi haka din duka mun yi bayanai a jiya to wannan tambayar ta yau cikamakin abinda muka yi jiya ne za mu ga doguwar takarda irin sai da aka yi muqaddima innal hamdalillahi kaza kaza an turo takarda rana kaza a lokaci kaza mai reference kaza irin da za a sa slash a sa reference ta biyo ta hannun director na fatawa a PA ya rubuta kaza ka duk wannan dogon magana on so date a lokaci kaza amma ga paragraph na ƙarshe can shine asalin inda tambayan yake yace akramakallahu yace wajen paragraph na ƙarshe to layi biyu na sama inna yace al-khasatu bi mawdu'i hadmi wa i'adati bina'i jami'i qaryati suda yace wannan takaddan ta shafi al-amari rusa masallaci ne wa bina'i wa i'adati bina'i jami'i qaryati suda wani gari ne a Saudiya da ake kiran shi suda ana so a rusa masallacin garin a gina babban juma'a wallazi afada simuhu wanda mai alfarma ya bada fatawa ce annahu la mani min hadmin masjidil jami' babu laifi rusa masallacin juma'a wa i'adatu bina'ihi da kuma sake gina shi wa ifhamuhum ragabata sumuhi bidhalika wani ya ba su labarin ce babu laifi wani su kajjara ardu ragabati sumuhi bidhalika mai girma wato shugaba ko kuma hakimin garin ko sarkin garin ya nuna cewa lallai yana sha'awar yin haka ya rusa masallacin juma'an da yake nan a gina sabo irin gini na zamani illa annal mu'aribina sai dai waɗansu sun tashi sun yi ca a kan shi ina fata an ga wajen sun yi ca a kan shi wato shi sarkin gari wahum waɗanda suka yi ca ɗin su ne akwai hadi bin khalaf akwai khalifa bin abdallah ash-shamari akwai wa fahad bin abdallah ash-shamari wa abdau adama qubulihim lidhalika sun nuna cewa su ba su yadda da hakan ba wa adamu hadmin masjidi da kuma wato rashin rusa masallaci wa ragbatuhum baqa'uhu da kuma a bashi a yanda yake hatta yatimma inha'ul mawdu'i shar'an bi fatawal qadi sai an ji abun da shari'a ta musulunci ta faɗa da fatawan da alƙali zai bayar aw izdari fatawa min ash-shaykh bin baz bidhalika ko kuma aji abinda Sheikh bin Baz mufti Saudiya, grand mufti na Saudiya a lokacin makahon na Allah jikanshi da rahama, sai ya bada fatawa akai bi huduril mazkurina, kuma a bada fatawan a karanta ta a gaban waɗannan mutanen masu son ginawa da waɗannan masu son rusa wanda ba sa son a rusa. Wa mandubu wizaratil ustaz Abdurrahman Suhaimi, da kuma wakilin babban malamin na Abdurrahman Suhaimi, jara tahriru hadha almahdar, shi yasa aka rubuta duka wannan wato fatawar taqrira lil waqi, domin tabbatar da abinda ke faruwa a wannan waje. Wa billahi tawfiq, mun ji abinda ya faru kamar yadda na gaya muku jiya. Yanzu idan Qur'ani ya tsufa, ya ragargaje, ya yayyage, ya babballe, to idan aka ce a taro a kona, sai waɗansu suna ganin kamar an wulakanta Qur'ani, ta ya za a kona Qur'ani, sai ka ji waɗansu suna ce a ai a tona ƙasa ne a binne shi, ko kuma waɗansu sai su ce a tara shi a kwali, amma a kona Qur'ani, to sun kasa gane cewa konawan ba na wulakanci bane, irin yanda kafirai da tura waɗansu suke yi don wulakanta musulunci, a kamo Qur'ani in public, a ɗauka a kona shi don a kular da musulmai. Wannan Qur'ani yanzu ba za a iya karanta shi ba, ya rududdige, ya dandake, ya yayyage, ya kekkece, ya zazzare, to ya za a yi da shi? A tara shi a kwali kawai a aji, ba zai gyaru ba, ba za a yi binding ɗin shi ba, ba zai abun nan ba. To shine waɗansu in aka ce a tara a kona ɗin, sai su riƙa jin abun ba daɗi kamar an ci zarafin. To shi ma masallaci ɗin idan aka zo rusa shi a gina, sai su ga kai kamar ai a rusa ɗakin Allah, su suna ganin gara a bar shi ɗin ya zauna ya zamanto kufai har ya rugurguje da kanshi is better. In ya so daga baya sai a zo a cire waɗannan robles ɗin a gina wani, amma mutum ya kama hannunshi ya rusa masallacin Allah, to shi ne waɗansu suke ganin abun kamar akwai nauyi. To ana so a gina shi ginin zamani, ana so a gina masallacin ginin zamani, wani suna ce a bar shi kawai menene kawai a gina wani a gefe, to masallatai guda biyu. To shi ne waɗansu ɗin sai su taso su nuna zazzafan ra'ayi akan haka ɗin. Ni dai ba zan rusa ɗakin Allah da hannuna ba, amma in akwai maslaha fa, ai ba wai don wulakanci ba ne, to irin wannan na ƙona Qur'ani ne, shi yasa waɗansu suke ganin abun ba daɗi. To ga dai abinda kwamitin fatawan malamai suka ce. Suka ce wa ba'da dirasati, bayan nazari da karanta, al-lajalatul istifta, bayan kwamitin fatawa ta yi nazarin wannan takardar, ta karanta ta da kyau, ajabat, ta ba da amsa kamar haka, cewa bi annahu la mani'a, babu wani hani, babu wata matsala, min hadmil masjidil qadim, wajen rusa masallaci na da can, fi qaryati suda, a wannan alƙarya ta suda ɗin, wata amiruhu, da sake gina shi, ala tirazil hadis, wato a sabon design, sabo irin na zamani, sabon gini irin na zamani, lima fi zalika min almaslahatil amma, saboda akwai maslaha gaba ɗaya ga al'umma, li ahlil qaryati, ga mutanen wannan alƙarya, wa ghairihim, da waɗansu su. Wa amma alladhina banaw al-awwala, wanda suka gina na farkon, sannan case na biyu inda ake rigiman kuma, wanda ya gina shi a farkon an rusa, yana gani ya gina sadaqatul jariya ko ladan shi yana gudana, to an zo an rusa wani ya gina, to shi har yana ganin wannan da ya gini na biyu ai yanzu shine kuma ladan shi ne ke gudana rendering, amma wanda ya gina na farko yanzu ladan shi baya bai da lada. Shine malamai suka ce a'a, tunda maslaha ne. Wa amma alladhina banaw al-awwala, wanda suka fara gina masallacin, afa ajruhum, ladan su kamilun, yana nan cikakke, wala yanqati'u bi tajdidihi, ba zai taba yankewa don an sake gina wani ba, saboda haka niyan shi an yi majin ɗin ginin shi da ya yi na farko da wannan wanda ya gini na biyun, an yi majin ɗin ladan su gaba ɗaya, suna samun lada tare. Ina fata an gane ko? Ibrahim ne ya gina masallaci na farko, Allah ya mai rasuwa, ladan shi yana gudana, sai masallacin ya tsufa irin ginin azara din nan ne na da. To masallacin ya daddare ya daddare, to yanzu sai Ahmad ya zo ya ce a cire shi gaba ɗaya zai gina sabo irin na zamani. To sai ƴan uwa da magadan wancan mutumin sai su taso su ce ya babansu ya gina sadaqatul jariya, yanzu a kawar da shi wani Mr. B ya zo ya gina, wato shi ne yanzu ladan zai rika tafiya wajen shi ba wai namu na farko ba. Shi ne malamai suka ce a'a, ai gurbin ne, ai wajen ne, ai ƙasan ne. To saboda haka ladan su duka yana tafiya, ladan su duka yana tare, ana ba su lada tare, babu wata matsala, babu wani wanda zai rage na farko ba zai rage na biyu ba, na biyu ba zai rage na farkon a lada ba. Ina fata an gane. Wa nas'alullaha, muna roƙon Allah an yaghfira lil mauta, ya gafarta wa matattunmu wanda da suka yi wannan aikacin, wa yuwaffiq al ahya'a, ya datar da surayayyun, li fi'ilil khairati, wajen aikata alkhairai, wa an yahdiya al jami'a lima yuhibbu wa yarda, kuma ya shirye da dukkan mutane al'umman musulmi da abinda Allah yake so kuma ya yarda da shi. Wannan fatawanmu ta farko kenan. Ta biyu wanda zamu daga kanta zamu tsaya shine, shi ne matsayin sayan guraren masha'a da da ake masha'a a cikinsu, misalin gidan giya ne da ake shaye-shayen giya, sai aka saye shi aka gina masallaci, ya dace asalin shi wajen sabon Allah ne, to sai aka saye shi yanzu kuma ana so a gina masallaci kuma a kai. Club ne inda da ake rawa ake shaye-shaye, yanzu an sayi wajen a anguwan an gina masallaci a madadinsa, gidajen karuwai ne a wajen, sai aka zo aka saya aka tada su aka gina masallaci. To ishin shi ya dace a gina ɗakin Allah a kan gurbin wajen da da ake masha a da baɗala da saɓa wa Allah, a kan wannan ne aka yi tambayoyin fatawan. Shi ne shira'u amakinin lillahawi, sayan wuraren masha'a, wuraren saɓon Allah, gidajen karuwai, gidajen giya, gidajen club, inda ake rawa, inda ake bori, gidajen bori, sai a rusa su a gina masallacin Allah a wajen, ya dace. Wa tahwiluha ila almasjid, da ya converting din wannan a mai da shi masallaci. Ko coci aka sai yana tsaye kawai da yake dama ƙato ne kawai, sai aka yi converting din shi, aka yi penti, aka sa minaret kawai, amma yana nan a coci shi din, structure na coci yanda ake gina shi din, sai aka bibbige ba a ba wai rusa ginin akai aka sace wani sabon gida, ah yana nan dama ƙato ne haka, sai aka shimfiɗa darduma kawai aka sa microphone. Shin ya dace? Shi ne aka gina tambayar akai. Mai tambaya ce hal yajuzu shira'u mahallatil khamri, akramaka Allah, shin ya halatta a sai wuraren mashayan giya da kamfanin da ake yin giya, warraqsi, da wuraren rawa, wasti'maluha masajid, da mai da su ay converting din su a mai da su masallatai, wa ma'abid, da wuraren ibada? Malamai suka ce na'am, ya juzu shira'uha, ya halatta a saye su, wattikhazuha masajid, a converting nasu, a juya su a mai da su masallatai, ko a rusa su a gina masallaci a wajen, li anna fi dhalika isti'maluha fi ma huwa khairun, domin da sharri ake a wajen, yanzu kuma an mai da shi waje na me na alheri, mimma kana mustakhizatan, sabani yanda da aka rike su, wa musta'malatun fihi, da irin aika aikan da ake ciki, da aika aika na badala ne, yanzu kuma an mai da shi wajen menene alheri, da sujada, da karatun alqur'ani, da zikiri, da hailala, da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Wal khubsu laysa wasfan, don kasan ai ita tsarkakakkiya ce, aika aikan ne da ake yi masu yi sun bari, to baya affecting din kasan, baya affecting din feeling, baya affecting din bango, don da an sha giya masu shanta ai daban ne, amma ba zai tasiri ga kasa da land da wannan ginin ba. Shin wal khubsu laysa wasfan laziman li hadhihi al amakin li zatiha, ba zai affecting din wadannan wuraren ba, wa inna ma urida laha min ajli ma tukhiza lahu, masu yin ne daban shi wannan wajen daban, ai kasa in mutum yana saba Allah kan kasa ai kana tsine mai duk wani abin da ake zama a karkashin shi ana saba Allah ai waje yana tsine mai ko bishiya aka rike ta ana karta ana caca a karkashin ta ai bishiyan ita baiwar Allah ce ba ta so amma Allah baya ba ta iko yin magana kasa baya ba da shaida gobe kiyama akan abin da mutum yake yi to ko bishiya mutum ya rike ta yana wani abin da bai da kyau ai waje yana tsine wa mutum bai so to kaga masu yi sun tattara sun tafi to wajen will remain yana nan a tsaftataccen sa fa idan su'minat fil khair idan aka yi amfani da su aka wajen alkhair wa tukhiza lahu aka gina alkhair zahaba khubsuha wannan kazanta ya tafi wa sarat mawadi'a khairin zun zaman to wurare na alheri da wurare ne na sharri wurare ne na alheri kuma ai floshin sharri an fidda shi anguwa ko ba haka ba da wajen ya damu mutane mashaya ce ta damu mutane an rusa an gina alkhairi an gina masallacin ziyara duk maimako da ana zuwa rawa yanzu ana zuwa karatun qur'ani ana zuwa karatun musulunci ana zuwa haddan qur'ani alheri ne saboda haka babu wata matsala cewa daga abinda ake ba zai affecting masallacin ba to wannan shine fatawon mu guda biyu na yau da fata Allah ƙara rayuwar mu albarka da sada mu da dukkan alkhairi wannan juma'an kar a manta da yawan salati manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a yau kamar yanda ya nema sannan bayan la'asar a zauna kuma don Allah dan taba addu'o'i zuwa faduwar rana ko da minti 30 ne ko awa daya gurgurdan yanda mutum ya samu sarari amma kar a yi sakaci wajen addu'an nan tunda an ba mu garanti inji annabi Allah yana amsa addu'an nan to mu duƙufa mu riƙa yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.